sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri da daren yau Litinin 30 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karyata zargin cin hanci da aka dora wa shugaban ma'aikatan fadarsa wato Bajabiya Mila wanda yake cewa mutumin kirki ne kuma mai riƙon amana. Kana a jihar Rivers kuma za mu leƙa jihar domin jin yanda halin da ake ciki akan dambarwar siyasa da ta kunno kai tsakanin tsohon gwamnan jihar Barista Yesu Wike da kuma yaronsa na siyasa wato gwamna na yanzu kenan da ake kira Mr. Jim Fubara. Haka dalika muna dauke da wato rahoto na musamman wanda yau Sani Shaibu Balumfaci zai kawo akan wato wasu littattafan karatu da aka samu yana dauke da wasu abubuwa na lutu da matsugo a Najeriya. Yau ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba, amma kafin nan ga Hawwa da labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jin kai a Gaza, ganin yadda duniya ke ƙara ci gaba da kiran a jirkinta yakin da ake yi domin bayar da damar shigar da kayan jin kai a cikin Gaza. Rundunar sojin saman Israela ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24. Israela ta kuma ce ta kai hari a wurare a Syria da Lebanon. Hare-haren kamar da Israela ta faɗa a yau Litinin an kai su ne a matsayin martani ga hare-haren da aka kai mata daga ƙasashen biyu. Dakarun tsaron Israela sun ce a yayin arangama da mayakan Hamas a yankin zirin Gaza an kashe gwamnatin mayakan da suka fake a cikin gine-gine da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa inda suka rika kokarin kai hari akan dakarun. Ita ma dai Hamas ta ba da labarin yin wani gumurzu a arewa maso yammacin Gaza. Kungiyar kare yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa yawan yaran da aka kashe a Gaza cikin makonni uku ya dara yaran da ke mutuwa duk shekara a yankunan da ake yaƙe-yaƙe a sassan duniya daban-daban tun shekarar 2019. Zuwa yanzu dai yara sama da 3,000 ne suka halaka a yakin da Isra'ila ke yi a Gaza. Wani babban bankin kasar Turkiya, Ziraat Katlin, ya bude reshi a Mogadishu inda ya zama banki na farko daga wata ƙasa da ya bude reshi a Somalia tun sama da rabin ƙarni. A yayin wato ajiya Lahadi ne aka gudanar da kwale-kwalen bikin bude bankin a birnin Mogadishu, abinda jami'ai suka bayyana da abin tarihi. Gwamnan babban bankin Somalia Abdulrahman Muhammad Abdullah ya shirya murya Amurka cikin wata hira cewa wannan shine ya kawo ga shekaru 50 cir da wani banki daga ƙetare ya zo ƙasar. A shekara ta 1970 ne bankunan ƙasashen waje suka tattara yanasu nasu suka fice daga ƙasar ta Somalia. Abdullah ya ce muna maraba da wannan ci gaban da kafa bankin Ziraat, lamarin da ya ce zai bunƙasa ɓangaren kuɗi na ƙasar ya kuma samar da ayyukan yi da janyo hankalin masu zuba jari. A yau Litinin ministan harkokin wajen Indiya ya ce ƙasar shi za ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na ƙasar su 8 da wata kotu ta yanke hukuncin kisa a ƙasar Qatar bisa zargin yi ma ƙasar Isra'ila leƙen asiri. Subrahmanyan Jisharka ya ce ya gana da iyalan mutanen ƙasar Indiya da ke tsare ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta yi ɗauki batunsu da wasa ba. Kafafen yaɗa labarai a Indiya sun rawaito cewa daga cikin mutum 8 ɗin da aka kama a Doha a watan Agusta na shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka sami lambobin yabo da wani kaftin da ya taɓa jagorantar wani jirgin ruwan yaƙi. A cikin wani batu da ya wallafa a kafar sadarwar zamani, Jisharka ya ce yana cike da damuwa kuma yana tare da iyalan mutanen da halin da suke ciki. Yace gwamnati za ta ci gaba da yin dukkan mai yiwuwa na tabbatar da ganin an sako mutanen. Qatar dai bata ce open ba akan batun ba kuma sanar da janye tuhumar da ake musu ba a fili. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. A yau Litinin ne Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan mutane da suka tarwatse a cikin gida a ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun kai wani mamakon adadi na miliyan 6.9 sakamakon karuwar tashe-tashen hankula. Rikicin yi tsakanin ƴan tawayen Movement du 23 Mars wato M23 a taƙaice da tsagera da ke da biyayya ga gwamnatin ƙasar ta Demokradiyyar Congo ya yi tsanani a yankin gabashin Kivu ta Arewa tun a farkon watan Oktoba musamman ta yankin arewacin babban birnin ƙasar Goma. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutanen da suka tsere daga gidajensu kuma suka samu mafaka a yankunan kan iyaka a ƙasar na cikin matsanancin buƙatar taimako don tallafawa rayuwarsu. Hukumar da yana ƙara ƙaimi a ƙoƙarin da take yi na ganin an shawo kan yawan tashe-tashen hankula da suka ci cinyewa a ƙasar ta Demokradiyyar Congo. An tsare wani tsohon dan Jehovah Witness bisa zargin dana wani makami mai fashewa da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku ya raunata wasu sama da 50 a yayin wani taron ibada a kudancin India kamar yadda hukumomi suka bayyana a yau Litinin. Daruruwan ƴan gani da ido da suka hallara a jiya Lahadi wajen wani babban taron ibada na ƙasa a garin Kalamaseri da ke jihar Kerala suka shaida yadda fashewar ta afku. Ƴan sanda sun gano wanda ake zargi mai suna Dominic Martin, wani tsohon mamba a Jehovah Witness da ya wallafa a wani faifan bidiyo a shafin Facebook yana bayyana ɗaukar alhakin kai harin kafin daga bisani ya miƙa kan shi ga jami'an 'yan sanda. Martin ya bayyana a faifan bidiyon cewa ya kai harin ne saboda yana ganin tafarkin na Jehovah Witness kuskure ne.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla a daidai lokacin da rahotanni suka karaɗe wato kafafen yada labarai a cewar wato cewa za a cire shugaban ma'aikatan fadar gwamnati Mr. Femi Bajabiya Mala saboda zargi-zargin cin hanci da rashawa da magudin gudanar da aiki. Yau kafin jagorancin taron majalisar zartarwa, shugaba Tinubu ya fito fili ya ƙaryata jita-jitar kamar yadda ministan yada labarai na ƙasar Najeriya Muhammad Idris ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruku Musa bayan taron majalisar ministocin.
Shugaban ƙasa yau lokacin da ake taron majalisar zartarwa ya ɗauko maganar ya ce shi kafin ma a je ko'ina yana so ya bayyana ma 'yan Najeriya cewa shi Femi Bajabiya Mala wato shugaban ma'aikatan fadarsa shi ya amince da shi, wato shugaban ƙasa ya amince da shi kenan. Kuma duk waɗannan maganganu da ake ta yi jita-jita ne, shi bai yarda da maganganun nan ba. Saboda haka da Allah ya yi watsi da wannan magana, shi yana nan ya yi da ma'aikacinsa Femi Bajabiya Mala kuma zai shiga da aiki da shi. Ya kuma yi ƙari da cewa shi harka na rayuwa na mulki ko ma wani iri ne, Allah ne kawai baya kuskure. A ɗan adam yakan yi kuskure, sun haka shi duk lokacin da aka kuskure zai dawo ya amsa ya ce an yi kuskuren nan, kuma ya nemi a yafe majuna don a ci gaba. Amma a ce wai mutum kawai ya ce shi abin da ya yi shi kenan ya zauna ba daidai ba ne bai yarda da wannan ba.
To amma abun dole kai shi ne shi shugaban ƙasa ya yi bincike a kan zarge-zargen da aka yi mai Femi Bajabiya Mala tun da bayan magana cin hancin rashawa an yi maganar yana hana wasu hudda ko mu'amala da shugaban ƙasa kamar 'yan kabal suna ruwa da tsaki wurin shinge gwamnatin tarayyar Najeriya daga waɗanda suka mara mata baya?
To tun da kaga shi shugaban ƙasa ai kaga na farko shi wato amintaccensa ne ma'aikacinsa ne, shi ya zaɓe sa shi ya sa su yi a kujerar nan. In kuma aka yi magana a kansa kafin ya fito ya wannan magana, aka ga an kwana biyu ana ta irin wannan kece kuce. Tun da har yanzu ya fito ya ce shi bai yarda da wannan maganganu ba, kenan ya yi nashi binciken kenan. Kuma yana ganin kamar duk mankazarin da ake mashi Femi Bajabiya Mala wato ƙarya ne kenan, bai yarda da haka ba.
Akwai abin da kake ganin gwamnatin za ta yi domin ta ƙara gaskata haka, domin wasu tuni sun fara cewa baiwa ai dama shugaban ƙasa ya fito ya nuna gwamnatinsa akwai irin wannan ɓarakar domin zai iya dakushe kima da darajar gwamnatin?
To yana iya yiwuwa gwamnati ya ce ba zai fito ya karanta magana ba, amma kuma na iya kuma ya kin ma yin magana gaba ɗaya. Da kaga ya fito ya yi magana ai kenan ya yi binciken nasa, kuma binciken ya nuna masa cewa labarin da ake kaiwa masa ko kuma ake ta yaɗawa wato labarin abinda Hausa ke cewa ganzon kurege ne, ba magana ba ce tabbatacciya. Ba zai zo kawai filin majalisar zartarwa haka ya ɗauki magana ya yi ta haka hali ya ce shi ya yarda da shugaban ma'aikatan fadansa ba idan bai nasu bincike ba, kuma ai ba wai tambayar sa kai ba, shi da kanshi ya dauko wannan magana kafin ma a fara tattauna a wannan zauren.
To kun yi matsayi cewa za a yi wani taro na bita na kara jima ilimi ko ba da horo na musamman a tarukan da za a yi na majalisar zartawa ta Najeriya, yaushe za a yi wannan taron, kuma menene muhimmancin shi ga sabuwar majalisar da aka kaddama kwanan nan?
Eh to gaskiya ne za a yi wannan taro, za a fara shi ran Laraba wannan mai zuwa, za a kuma kare shi a ranar Juma'a nan fadar shugaban kasa. Akwai babban zaure da ake irin wannan zama, akwai ministoci da aka daɗa guda 48, akwai kuma masu ba da shawara ga shugaban kasa da manyan su da kananan su da wasu makarban gwamnati wanda ake ganin su cancanta a samu irin wannan fahimta ta su. Wato irin wannan taro shi amfanin sa yakan kawo wato fahimta ne sosai. Yawanci ministoci sun zo daga wurare daban-daban, ya kamata a zo a zauna a yi muhawara shin kowa da yanzu ya san manufan gwamnati, to ya za a yi a cimma wannan buri ko kuma wannan manufa na gwamnati. To amfani irin wannan taron kenan a zuwa tsara magana ilimi, a yi bita a sabanta kuma mu'amala domin a samu haɗin kai domin burin cika alƙawarin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa a wannan tattaunawa da minista. A shirinmu na baya mun bayyana muku cewa wani sabon rikici ya barke a majalisar dokokin jihar Rivers, yayin da majalisar ta kaddamar da shirin tsige gwamnan jihar Simfabura, wato da kuma shugaban ainihin majalisar da ake kira Edison Ehia. To yanzu bari mu leka jihar Rivers domin jin halin da ake ciki bayan da muruwar siyasa da ta kunno kai tsakanin tsohon gwamnan jihar Barista Yesu Wuke da kuma yarinsa na siyasa wato gwamnan jihar Mr. Sim Fubara. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka.
Rikicin siyasar jihar Rivers da ke yankin Niger Delta mai arzikin mai ya bayyana yanzu karara sakamakon wata sabuwar dambarwa da ta kunno kai musamman tsakanin tsohon gwamnan jihar ta Rivers kuma minista a yanzu wato Barista Yusuf Muke da kuma yaronsa na siyasa da ya kafa a matsayin gwamna a jihar ta Rivers a zaben shekara ta 2023 wato Musa Similaye Fubura. Rikicin da ya samo asali ne kamar yadda bayanai suka tabbata na son rai a siyasance da ake zargin mai gidan nasa wato Barista Yusuf Muke da nada wasu mukamai da kuma tafiyar da wasu ayyuka na fadar gwamnatin jihar ta Rivers kama daga daren jiya zuwa safiyar yau Litinin. Jama'ar jihar Rivers musamman ma na cikin birnin Port Harcourt ba su rutsa ba sakamakon wannan dambarwa da ta hada da harbe-harbe da feshi na ruwan zafi da aka rika yi wa jama'ar jihar Rivers musamman yan zanga-zanga da ke goyon bayan gwamnan jihar ta Rivers. Ga ma abinda yan zanga-zangar ke cewa.
Well, Rivers people are shocked over the story going making the round that the executive governor of Rivers.
Wannan yana cewa ne sunana Saroni. Jama'ar jihar Rivers sun kadu matuka da samun labarin cewa ana shirin tsige gwamnan jihar ta Rivers Musa Similaye Fubura. Mutum da ya tada hankali matuka, kuma abin tambaya a nan shine me yasa za a cire gwamna a yanzu, haka kuma a baya an dakatar da wasu yan majalisa guda biyar waɗanda ke goyon bayan gwamna. To wannan abin takaici ne, sannan mu kuma jihar Rivers muna cikin duhu, wannan ba ci gaban demokradiya bane. Shi kuwa wani da ya jikkata yace yana cewa ne sunana Daniel an kaiwa tawagan muhari sakamakon muna gudanar da zanga-zanga da goyon bayan gwamnan jihar ta Rivers. Wannan ba ci gaban demokradiya bane, kuma ba a son demokradiya ta ci gaba a wannan dan tsinken lokaci. Ni kaina dai na sha rigar domin na tsallake rijiya da baya daga bisani an auno wasu ɗan bindiga suka yi harbin mai kan uwa da wabi. Tuni dai masu sharhi akan harkokin siyasa suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Muhammad malami ne a Jami'ar Abuja
ita siyasar mu ta Najeriya ba ka raba ta da siyasar ubangida. Har kullum idan aka wayi gari wanda yake da ubangida suka fara samun takunsa ka dangane da wato abin da Bature yake cewa interest aka fara samun takunsa ka anan to sai kaga irin haka ya fara faruwa. To irin siyasar da ke faruwa a Rivers ba za ta yi bamban sauran abubuwan da suka faru a baya a wasu jihohi ba. Ma da fara ba mu irin wannan siyasa ta ubangida ba. Irin wannan yanayi ba za a kawo karshensa ba haka zai ci gaba. Amma abin da ya kamata mu gane shine idan ba a bi ka'ida dangane da tsige gwamna ba to ko da an tsige shi a yanke kotu za a iya warware wannan al'amari kamar abin da ya faru a jihar Plateau shekarun baya lokacin jariyar Sina.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Kuma da la'agaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku bar mu shakata da wannan faifan.
Kai ya yara gobe na nake ci.
Kai ya yara gobe na nake ci.
Ka ji ka danguna san za faɗi yace sha ta gobe na nake ci.
Kai ya yara gobe na nake ci.
Inda na dauki ya ganga da kana na dauki kan amshi na. Kai ka malo kana na zan ya sha ta koye office maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ji
kai ya yara gumi na nake ji
idan dai kaga mutum bi za mota kana da sutura kyakkyawa yana yin yanga na yin toko na tabbata gumi na yake ji
kai ya yara gumi na nake ji
sai an sha wuya kan sha dadi kai
dalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu ko lokaci ne da Sani Shaibu Malumfashi zai kawo mana rahoto na musamman.
A Najeriya, hankalin iyaye masu kula da harkar ilimin yaransu ya dugunzuma. Sun fara hayaka sabili da wasu daga cikin manyan littattafan darussa wato textbooks na yan primary da na secondary sun kunshi wasu bayanai da darussan da aka saka da suka jibanci al'aura da jima'i, madugo da kuma luwaɗi. Misali a nan lissafi, kororon roba guda biyar a tara da biyar. A kimiyya kuma an yi bayanan amfanin da ake yi da kwaroron roba wajen rigakafin kamuwa da cutar sida ga mace kuma yana hana ta ɗaukar ciki. Har yau akwai batun auren jinsi da kuma canza halittar al'aura. Hakan duk sun sabawa addinai da kuma al'adun al'ummar ƙasar Najeriya. Shin me ke makasudin sanya waɗannan munanan ɗabi'u cikin darussan kimiyya da lissafi? Babban malami a jami'ar Kasu kuma uba ga yara da dama Sheikh Muhammad Suleiman wanda kuma har yau babban limami ne na masallacin Sarki Musulmi Bello ya amsa wannan fatawa.
Wannan al'amari ne wanda yake a addinance al'amari ne na sirri wanda yake ba a buƙatan wani ya san me ake ciki. Abu na biyu, mu musulmai ne, musulmai muna da ka'idojin mu da sharuɗan mu da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai. Ba mu taɓa bi an yi irin wannan koyarwa an sa ƙana a cikin littafai ana koyar da ƙananan yara ba. Abu na uku, koyar da yara waɗannan a yanzu ma ba a koyar da su ga barna da ake samu shegu sun yawa a bayan ƙasa. A lokacin da aka baki koyarwa Qur'ani ne kawai zai iya maka maganan abin da ke faruwa tsakanin namiji da mace ba tare da kaji ya motsa maka sha'awarka ba. Amma duk lokacin da aka zo za a koyar da waɗannan abubuwa su za ka ga cewa yana motsa sha'awa. Kuma daga nan za a samu abubuwa da za su zo su cakuɗe. Na uku, ne al'adunmu ba su yadda da wannan ba. Shi yasa ma tun da aka tsara Najeriya sai aka yi Northern Nigerian Education ya sha bamban da shauran ko ina akai kotuna na Northern Nigeria sun sha bamban da na ko ina kenan wakilanmu da suke majalisu da shauran sun je da wakilce mu su wakilci culture din mu al'adun mu su wakilce mu a addinance saboda haka ba mu yadda a je a saka wani abu da zai zo ya kawo ya take gurbata mana yayi tawo in shegu suka yi yawa a ƙasa to tattalin arzikin zai ƙasa domin za a samu mujirmai za a samu yan fashi za a samu a hakan ma ga halin da muke ciki saboda haka abu ne wanda yake addinance ba a yadda da shi ba a al'adance ba a yadda da shi ba al'adar su daban turawa suna so su yi yafi yes, in kuma akwai bangaren suke so a Najeriya kashi uku ce wannan da suke so su aje a musu akwai wanda su ba ruwan su ko da shege ne ko wane ne ba su dan ba amma mu a musulunci ba mu yadda da wannan ba
Sheikh Muhammad Liman babban limamin masallacin farki musulmi da Allah damuwar iyaye ta sanya aka gabatar da wannan batu a majalisar wakilai ta kasa da yake goyen bayan a dauki matakin akan wannan al'amari dan majalisar wakilai mai wakiltar Kaduna ta Arewa cewa yayi
Mr. Speaker, my name is Mohammed Bello Rufai. I represent the people of Kaduna North. But Mr. Speaker, as you said in our generation, I will get personal and tell you that I moved my daughter from a school whose name I will not mention. For obvious reasons, when I found out at the nursery level, they thought it was okay for bathrooms to be shared. I studied in America for a long time. And one thing that kept me grounded, and I'll speak for Nobu Shagaya, is because of our culture, going to Islamic school from the Christian side, going to Bible school. And when we were there, we respected their cultures and their ways. A World Cup was done in Qatar, and Mr. Speaker, you know the scandal that followed it. And all the Qataris asked for was for their values to be respected.
Honorable Muhammad Bello El-Rufai, cewa ya shugaba na cire diyata daga makarantar da ba zan faɗi sunanta ba sabili da makarantar suna bari ɗalibai fiye da biyu su shiga ɗakin wanka ɗaya su yi wanka su yi abin da duk ma za su yi wanka su fito wanda hakan ya saɓawa al'adunmu da kuma addini ya ce na daɗe ina karatu a Amurka daga Islamiyya ya zuwa makarantar koyon Bible kuma dukkan ɗalibai muna mutunta addinan juna ya kuma bada misali da kasar Qatar wacce ta dauki bakuncin gasar kwallon kafa ta duniya inda ta shimfida wa FIFA wato ka'idojin da take son a mutunta mata kuma hakan aka yi a ƙarshe sai gashi da jami'an ƴan wasan kwallon da kuma ƴan kallo daga sassa daban-daban na duniya kowa ya gamsu da yadda aka gudanar da al'amarin cikin mutunci da darajarsa al'adun kasa saboda haka yace wannan babban darajar shine da ya kamace kowa ya mutunta al'adun duk inda ya tsanka ya kanshi
sunana Gloria Usman wayannan abubuwan gaskiya muna jin su kuma in ba mun yi hatara ba abun zai zo ya zama mana wani abu tun ba ga mu a arewa ba yaya za a yi a ce wai littattafai na yara aji hudu zuwa biyar ana ce wai so-so condom plus so-so condom dama yaya muke fama da tarbiya a yanzu da social media ya fara babbata yara gaskiya a addinance da al'adance bai kamata ba ni rokona shine duk wani mai ruwa da tsaki gwamnati na farko mu iyaye na biyu su wa'innan da aka fara a makarantunsu in littafi kamar haka ya zo makarantar ka to ka reporting ma ce jami'an tsaro don gaskiya wannan abun ba karamin illa zai yi ba ne ai yanzu kamar gwaji ne in an yi makarantu biyar a cikin dubu in ba a ce komai ba za su kai goma nan gaba kuma za su ce to gashi mun ba takardun nan ma kyauta ba sai kun saya ba gaskiya ya kamata a yi wani abu akai
Shin ko yaya shugabannin addinai ke kallon wannan lamari?
Sunana Pastor Dr. Yohana YD Buru, shugaban kungiyar farfada da zaman lafiya da sasunta tsakanin musulmai da kristoci da sauran mabanta addinai a Najeriya karkashin Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria. Ina kuma aiki Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna. Maganan ilimin jima'i da ake so a sa a koyar a makarantar primary ko secondary school akan cewa wata rigan kafi ne ga matasan mu ko yaran mu da ke primary school ko kuwa secondary school wannan fa akwai hatsari ko da shi an yi bayani akan cewa ya kamata yi rigakafi ne domin akwai kafin yar labari na zamani wato social media yara su iya je su kalli irin wannan abubuwan da ke ciki ko su koya ma ba tare da iyayensu ko ko an koya musu a makarantu ba akwai alaman gaskiya wannan abin amma ai ba nan ne gizo ke saka ba al'adunmu addininmu irin tarbiyyar da aka yi mana da kuma tsarin dokokin Najeriya duk wannan abubuwan haramu ne an ga kuma ga addini babban haramu ne a ce a koya wa yaro da bai san komai ba ilimin jima'i wai don ce ana rigakafi ba shi rigakafi wannan abubuwan daga turan yamma ne ake dama Allah ya halice mutum in ya kai lokacin balaga ya san ce matsayinsa a ce matsayin namiji ko namiji don da haka ba mu goyen baya matsayin mu na malamai a yi wannan domin ana kara kudaita matasanmu ko ƴaƴanmu da ba su san horosu da bi'u irin na turan yamma ko kuwa irin na shedanci da tun ba su kai ko ina ba ba mu goye baya ba a bar mu cikin tarbiyyarmu ko son addininmu cikin al'adunmu amma ba cusa mutum ra'ayi ba domin kada yake zo da kurkuta
sunana Imam Dr. Muhammad Nurain Ashafa kuma shugaba na wannan cibiya na da kyakkyawan fahimta tsakanin mabambantan addinai a Najeriya babu shakka wannan al'amari da yake faruwa wani musiba ne akan fitin da musiban da muke ciki musiba ne akan ibtila'in da muke ciki a wannan kasa yanzu wanda yake tarbiya da gurbacewan tarbiya ta kai inda ta kai wanda ke uba bai da iko akan ɗansa uwa ba ta da iko akan ƴarta saboda shigowan waɗansu abubuwa da ake ta magana ana kuka akan yanan gizo da abubuwan da yake faruwa a yanan gizo ga yaron da yake da daman ya samu rike waya amma kuma a ƙasa fitin da kuma sai dawo gashi an biya ragida tarbiya a makarantu ƙasa da sakandare ƙasa da jami'a ana bin su ana ko ana ce wai akwai da wannan ilimi na jima'i wannan tafarki ne na gurbata al'umma da kuma rusa al'ummarmu yanzu ga ayyamu nan sun fi ƙarfin mu to abin da ya rike mana shine tarbiya kunya alkunya da muke son yara su rike mana gina su akai da tsoron zina da fasadi da fasikanci da abubuwan sakamakon da yake biyo a baya akan wannan fasadi to wannan wallahi mai hatara sakamakon su ba alheri bane ga dukkan mu gabaki da
mutunta addinai da al'adun mutanen kowace kasa muhimmi ne saboda haka wajibi ne a kare martabar kowa da kowa Sani Sha'ib Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ib Malfashi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington yana cewa karfe 4:57 na yamma. Yanzu ga Hawwa da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jinƙai a Gaza ganin yadda duniya ke ƙara ci gaba da kiran a jinkirta yakin da ake yi domin bayar da damar shigar da kayan jinƙai cikin Gaza. Rundunar sojin saman Israel ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24. Wani babban bankin kasar Turkiya, Zirar Katlin, ya bude reshi a Mogadishu inda ya zama banki na farko daga wata kasa da ya bude reshi a Somalia tun sama da rabin karni. A jiya Lahadi ne aka gudanar da kwarewar bikin bude bankin a birnin Mogadishu, abinda jami'ai suka bayyana da abin tarihi. Gwamnan babban bankin Somalia, Abdulrahman Muhammad Abdullah, ya shaida a murya Amurka cikin wata hira cewa wannan shine ya kawo ga shekaru 50 cir da wani banki daga Italy ya zo kasar. A yau Litinin ne minista harkokin wajen Indiya ya ce kasar shi za ta yi dukkan mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na kasar su 8 da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a kasar Qatar bisa zargin yi ma kasar Isra'ila leƙen asiri. Subrahmanya Jakshirka ya ce ya gana da iyalan mutanen kasar Indiya da ke tsare ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta dauki batun su da wasa ba. Kafafen yaɗa labarai na Indiya sun rawaito cewa daga cikin mutum 8 din da aka kama a Doha a watan Agusta shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka samu lambobin yabo da wani kaftin da ya taba jagorantar wani jirgin ruwan yaƙi. A yau Litinin ne Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan mutanen da suka warwatse a cikin gida a ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun kai wani mamakon adadi na miliyan 6.9 sakamakon karuwar tashe-tashen hankali rikici tsakanin ƴan tawayen Movimento do 23 Mars wato M23 a takaice da tsagewar da ke biyayya ga gwamnatin ƙasar ta Demokaradiyyar Congo ya yi tsanani a yankin gabashin Kivu ta arewa tun a farkon watan Oktoba musamman ta yankin arewacin babban birnin ƙasar Goma.
Tomas Tarare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taimaka min wurin gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umurni da injiniyan mu ta wannan daren Killer Williams. Baba Yakub makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.